taken this road before. Oh, what, oh, what, oh, what? I get a feeling you wanted to put me on hold, and I wanna know. Every time I play by your rules, I fall. It's the way you got me under control. One day I'm feeling like I'm in heaven, the next I'm coming down. I should know better. Something pulls me to you, just give me the truth. Don't leave me astray. Is it love or a game? Why you calling my name? Is it your
voices in my head?
Da 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 da